mita 88 da digo 5 da lafiyar madar zamani sunana Kijana Damu daga masallacin Juma'a na Masjidil Ansar dake kwanci inda ke nan a karamar hukumar Kumbotso inda yanzu aka idar da sallar Juma'a kenan kuma yanzu aka muna tare da limamin wannan masallaci da gabatar da sallah zamu so mu ji cikakken suna da matsayi
sunana Muhammad Ahmad Abdurrahman daga Shagari Kwatas kuma kusan malami na inda muke ato kutuba aka tashin shi shine Sheikh Dr. Abdullah Ishaq Gadankai
to menene kutubar wannan tukusayo a take ce
hafizahullah yawa kutuban da muke a yau da ikon Allah mun yi ne akan muhimmancin fadan gaskiya me yake gaskiya me ya kama ya mutum zai zama mai gaskiya zai zama to mai gaskiya ne a cikin ayyukansa idan ya zamanto cewa ayyukansa yayi daidai da abin da umarni daga wajen Ubangiji da manzansa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya zamanto a zuciyarsa yana aiki da ikhlasi sannan gabansa suna tabbatar da abin da yake fada ko kuma yake kudurcewa na zuciyarsa sannan kuma mun yi magana akan lalle mutane su cire munafanci sannan mun yi magana akan muhimmancin gaskiya da kuma yadda gaskiya take tabbatuwa take tabbatuwa take kuma take fure da yadda ƙarya ba ta fure kuma yawanci duk inda gaskiya take to ita take daukaka sannan mun roki Allah Allah ya zamanto cewa Allah ya bamu wato shugabanni masu gaskiya a wajen maganganun su kuma sun yi alƙawari za su tabbatar da abin da suka yi alƙawari da shi wato su yi gaskiya a wajen alƙawarin su kuma kansu zamanto masu ƙarya a cikin zancen su domin ƙarya yana shirewa zuwa ga fajirci shi kuma fajirci yana shirewa zuwa ga wuta kusan abin da muka hada kenan a cikin hutuba ta kai shi
to naji ka fafara dan daura aure kuma naji ka yi magana cewa wajin lafiya ita ce a matakin farko menene hikimar
wato hikimar hakan shine tunda yanzu zamani da kuma ilimi ya ƙara watsuwa kullun ana duba da maslaha na al'umma mun wayi gari cewa abinda wato bincike ya nuna cewa wato cututtuka da yake suke jikin mutane wato irin su sikila da sauransu da HIV da sauransu lalle ya kamata kafin a yi aure a yi kokari a yi gwaji saboda yau da gobe ba wai an ce wajibi zai faru ba amma yau da gobe ya nuna waɗanda suke da irin waɗannan cututtukan suna wato haifar da waɗanda suke da irin waɗannan cututtukan kuma ya ninka wato yanayin da suke tunda ana samun dominance da kuma recessive idan zamanto cewa iyaye suna da wani alama na wannan rashin lafiyan wanda suke fada a biology cewa mutum yana da wannan alama a cikin sense din sa ko jeans din sa to idan ya hadu da wanda yake da irin sa ko da bai da shi sai haifar da asalin wanda yake da shi to saboda guje mu fitintunu da walhalu da karyewan au da wato rushewan aure da yake faruwa daga baya da dana sani ake son a zo a yi saboda a guje mu yanayin ire-iren wannan faruwan irin wannan abubuwa
akwai zaka ga idan an zo aure zaka ga akan samu ɗaya daga cikin ma'auratan ɗaya ba lafiya sai kuma yakan bujira ce shi haka yake to kana ganin auren ya ganta yi a matsayin shi ko ko
gaskiya abin da ya fi dacewa shine a hakura ko da wannan yake yana faɗan hakan saboda galiban daga baya akan samu matsaloli kamata yayi ba za a ce bi ba wato ba inda aka samu yarda aure ya ɗauru amma kamata yayi a yi nasiha a wato ganar da su a fahimtar da su cewa ga illolin wannan al'amura wannan shi ya fi dacewa amma yiwuwan aure idan aka samu yarda a tsakaninsu babu laifi akan wannan amma tabbatin aka san cewa akwai wato cuta daga baya to lallai a masu nasiha kuma a nuna masu haƙura da wannan auren shi ya fi alkhairi
mita 88 da dugo garda lafiyar madar zamani sunana Tijana Damu daga masallacin Juma'a na Masjidil Ansar da ke kwance inda ke na karamar hukumar Kumbotso sai kun kara jina nan gaba